Zama sarkin zuciya kyawun ki ya dau mini hankali dan kin yi fari da idaniya sanan kin sanyo to zaliya kina tafiya ya mahauniya kirarki da kyau ga afansali dadi na jiya a shiga zuciya na kwanta a can madarin jiya na zama kamar ba lafiya ashe sone ya sanna ba a zuciya bani zaka yi shi ba soyayya ki bani daure
soyayya ki bani daure
daure dai ki bani
daure dai ki bani
gaske nauyi da ke dauke na jada ta yin musalaiya akan sodina narke daudar da take a zuciya ta ke ce zaki wanke nayi faran dubara da san ki nake gadara kudi da yawa na tara kan ki gudun asara ki zana fadi na kara na zama wata ki zara in ciwon so ya kama raina ki ce wata zaki ban kulawa wayo farin ciki ina ki bani kauna wace na zaba a zuciya ta karki guduna ko na sokonga dai na rasa aki ta rasa raina sabo mukai mun hada kai jinin jiki ina da rayuwa da mutuwa Allah yake yi amma ki san ki nake yi karshen sanina